Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there.
Wannan ne tsokacin da shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar a gefen taron Amurka da wasu ƙasashen nahiyar Afirka a birnin Washington, a inda yake cewa
today Russian mercenaries are on our northern border.
A yau an darka dakarun haya na ƙasar Rasha a iyakokinmu ta arewa. Burkina Faso ta kulle yarjejeniya da dakarun haya na Wagner da ita tare da Mali. Ina da imanin cewa an baiwa dakarun mahakar ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin ladan aiki. Darka dakarun a kudancin Burkina Faso mai makotaka da Ghana abin damuwa ne sosai, musamman a wannan lokacin da muka yi Allah wadai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine.
Condemning invasion by Russia.
Lokacin da shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi dinnan ya janyo tsami tsakanin ƙasashe biyun, a inda gwamnatin soji na Burkina Faso ta janye jakadanta a Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a kasar. Sai dai na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Adib Sani, a inda na yi masa tambaya ko shin wannan al'amari kasancewa yana da nasaba da soji da ma yaki da ta'addanci, ko shin zai iya haifar da zaman darda tsakanin ƙasashe biyun ta fannin tsaro, a inda yake cewa
abinna shugaban ƙasarmu ya fadi nan dai ya affect diplomatic relations already to recall ambassador Burkina da ke nan, kuma sun samu wani ambassador mu da ke Burkina Faso ya ba ta yaddan da ke tsakanin mu da Burkina Faso already muna cooperate at different levels, muna share intelligence to abinna ya yin ga ya ba ta yaddan da suke da shi a cikinmu, kuma ya affect diplomatic relations in Ghana.
To ko me ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin maido da karfin halaka da ita tare da makociyarta Burkina Faso, Excellency Musa Sharif Nalayya, tsohon jakadan Ghana a kasar Gini?
Kowa dai yana cin gashin kanshi, kowa is a sovereign state, kuma kowa da hanya ya bi wanda yake so a wannan sha'ani na harkar duniya, wani siyasan duniya, wani na biya mara Russia baya, wani ya mara America baya. To amma tunda abu ya riga zama haka, tunda ya kamata kana gani tunda har ya sa ita kasar Burkina ta janye jakadanta take Ghana, to maza ya kamata a fidda tawaga ministry masu harka da kasashen waje, in so a je a zauna da shugabannin da ke can, su a gwada musu da madufan abin da yake akan su a samu adaita, domin rigima tsakanin ka da makwabci da gaskiya ba da'i.
Sai dai ko na tuntubi Honorable Hamza Amadu, shugaban majalisar tsaron Boko, wato yanki mai iyaka da kudancin Burkina Faso, a inda na yi masa tambaya ko shin suna da wannan labarin, a inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa, amma su kuma suna ɗaukan nasu matakai domin hana yunkurin shigar 'yan ta'adda a Ghana muddan an koro su daga Burkina Faso.
Mun doki wannan mataki kan da za mu iya mu protect wannan abubuwa from insurgents and su shigo muna Burkina.
Wasu al'umman ƙasan ko suna buƙatan da a hanzarta ɗaukan mataki.
Sunan Abdul Muhammad, taba ganin ta'addanci ba. Yan Burkina ga muna share border. Kai zo kuma da an takura ma yan su wannan yan ta'addan. Mu da su kuma na share border su samu su shigo muna cikin gari, don mu gaskiya mu ba mu taba ganin ta'addanci ba. Isa don Allah ya hankuri a doki mataki kai. Salamu alaikum.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.